Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a daren Asabar yau 15 ne ga watan 12 watan Zulhijja bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda kuma yayi daidai da 21 ga watan 6 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na littafin sunan Abi Dawud da Imam Al-Allama Abu Dawud As-Sijistani rahmatullahi alayhi ya wannan shine darasin mu na hudu daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati a wannan unguwa ta Bolari daga nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka idan ba amanta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 8 hadisi na 17 yau zamu tashi a farkon babi na 9 hadisi na 18 insha Allah haka ne ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala babun mala yace wani babi fir rajuli yadhkuru Allah ta'ala ala ghairi tuhrin babin da ke magana akan halaccin mutum ya ambaci Allah yayi zikiri ala ghairi tuhrin ba tare da yana da tsarki ba idan ba kuma ta ba satin da ya wuce mun karanta hadisin Muhajir ibn Unfus da yace yazo yayin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana fitsari bai amsa ba ko daga baya Annabi bashi hakuri yace da shi bana so ne ambaci Allah ne ba tare da ina da tsarki ba haka ne to malan da ya kawo wadancan hadisan cewar Annabi ya kyamaci ko yaki yayi zikiri ya ambaci Allah saboda bashi da alwala ko bashi da tsarki to yau kuma sai malan zai kawo maka hadisin da ke nuna Annabi yana ambaton Allah ko da ma bashi da tsarki sallallahu alaihi wasallam malaka kala haddathana Muhammad ibn Ala kala haddathana Ibn Abi Zaida an abihi an Khalid ibn Salama ya'ni al-fa'afa'a an al-bahiyyi an urwa an aisha radhiyallahu anha qalat malaka an karbo daga Muhammad ibn Ala Muhammad ibn Ala shine Abu Quraybin idan kana jin malaman hadisi suna kala haddathana Abu Quraybin Allah ya ji kan Dr. Ahmad Biyuke babban shehinmu zaka ji na kala haddathana Abu Quraybin ko shine wannan Muhammad ibn Al-Ala ina fata an gane yace kala haddathana Ibn Abi Zaida yace Ibn Abi Zaida ya ba mu labari Ibn Abi Zaida shine Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida ana abihi daga baban shi Zakariya ibn Abi Zaida daga Khalid ibn Salama al-ya'ni yace abinda ake nufi shi Khalid ibn Salama al-Fa'afa'a in kiyansa kenan ana kiran shi da al-Fa'afa'a ya shahara da wannan sunan amma asalin sunan shi Khalid sunan baban shi Salama anil bahi daga bahi shi wannan bahi ana kiran shi da wannan suna amma al-Azim abadi a cikin aunul ma'bud yace sunan shi Abdullahi ibn Basharin amma kaman shekaru wajen 10 baya ko makamancin haka na halarci majalisin hadisi na al-muhaddisul madina babban malami hadisi na garin madina a masallacin annabi alayhi salatu wassalam Abdul Musul Abbad sai na ji yace sunan shi Abdullahi ibn Yasar to wallahu a'lam ina fata an gane mai audul ma'bud yace sunan shi Abdullahi ibn Bashar shi wannan bahi amma wasu malami sun ce Abdullahi ibn Yasar daga urwa to dan Zubairu kenan da ne ga nana Aisha saboda mahaifiyarsa yar nana Aisha ce uban sa daya Asma'u to daga urwa yana cikin manyan daliban nana Aisha kuma saboda shi yana shiga dakin ta kai tsaye saboda me dan yatta ne kun fahimci wannan abin da kyau kisa yayi ruwaya a wajenta da yawa saboda bashi da shamaki tsakanin shi da gidan nana Aisha Allah kara mata yadda an Aisha daga ummul mu'minin Siddiqa bint Siddiq mai gaskiya yar mai gaskiya Allah kara mata yadda uwar mummunai kala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tace manzo Allah ya kasance yadhkurullaha yana zikirin Allah yana ambaton Allah ala kulli ahyanihi a kowane lokaci ina fata an gane kaga ita tace annabi na ambaton Allah a wani lokaci ala kulli ahyanihi a kowane lokaci to sai wannan malami suka ce annabi na ambaton Allah a kowane lokaci ko yana da tsarki ko bashi da tsarki yana ambaton Allah to karkashin wannan sai mu ce a wancan hadisin da aka yi wa annabi sallama bai amsa ba saboda bashi da tsarki wannan yana nuna min babi aula yafi so yayi zikiri a lokacin da yake da tsarki ina fata an gane amma ko bashi da tsarki ma yana ambaton Allah to sai mu ce me hukuncin mutun yayi zikirin Allah yana da janaba mun gane ko kun gane ba ya halatta kai zikiri kana da janaba na'am ka huje cewa ita wannan na'am din ta eh ne ko kuma ta me ya halatta in ya halatta saboda me saboda wannan hadisin yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi malamai suka ce zikiri ya kasu kashi biyu an gane ko akwai zikiri wanda yake ana yin shi ne kaman litadawi ko liruqiya misali zaka fita a gida ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa kaga zikiri ne zaka shiga gida ka ce bismillahi walajina wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna zaka shiga mota zaka yi wane ne zaka sa kaya zaka cire duk bismillahi to irin wannan zaka yi shi a kowane lokaci ko kana da tsarki ko baka da tsarki an fanci wannan abin da kyau sannan daga cikin zikiri kuma akwai ayoyin qur'ani da ake karanta su saboda wani dalili daga cikin akwai bismillah ayoyin qur'ani ce ko baka ba bismillah ayoyin qur'ani ne a wurare guda biyu wuri na farko shine tazo a farkon kowace sura in banda suratul tauba ina fata an gane sannan Allah ya kawo bismillah ta zamo tana rarrabe tsakanin sura da sura kamar da hadisi ya tabbata sannan kuma aya ce cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to sannan daga ciki akwai karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad falaq da nasi ayatul kursiy amana rasulu ana karanta su dan magari da neman tsari ire-iren waɗannan ko baka da tsarki ya halarta ka karanta su amma ka zo kai zaman dirshin zaka yi tilawon qur'ani kana da janaba wannan bai halarta ba kun gane wannan abin da kyau saboda me ita janaba abu ne dake a hannunka kai zaka dauke ta a yanzu nan shine kawai kai wanka in babu ruwa kai taimama kun fanci wannan abin da kyau ana zikiri a lokacin da babu tsarki zikiri da yake da dalili kamar wanda muka faɗa amma kawai ka zauna zaka karanta qur'ani kana da janaba rajihin kauli shine bai halarta ba to abu na biyu shine ina hukuncin mace mai al'ada kuma macen da take nifasi jinin aihuwa ko kuma jinin al'ada ya halarta ta zikiri ko ta karanta qur'ani ya halarta saboda me da mun ce mai janaba bai halarta ya karanta qur'ani ba tilawatan sai dai azkar ko kuma misali ana magana da shi kawo hujja ai Allah ya ce kaza wannan ma ya halatta ko ya ce wani ittaqullaha in kuntum mu'minina yana masa nasiha ko yana da janaba ya halatta to amma ka mai al'ada ko mai jinin biki ya halatta ta karanta qur'ani ko bai halatta ba saboda me al'ada ba ta da hakika wannan shine kawo hujja yace mai al'ada ba ta da ikon dauke shi kamar mai janaba na'am a ina a wani littafi yace malaman fiqh sun karantar da mu ya halatta tun daga ahlari har muktasar ba su halatta ba a wani littafi in dai fiqhun mu na malikiya ne bai halatta ba ina fata an gane malamai suka ce ya halatta saboda me saboda dalili guda biyu dalili na farko a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mata ana al'ada kuma ana aihuwa ana bari ina fata an gane ba a samu hadisi guda ɗaya da annabi yace kar ku karanta qur'ani ba kun fahimce na babu hadisi ko guda ɗaya kuma shi annabi mata da maza ne da mutane da aljanu gaba ɗaya ba a samu kuma wala yajizu ta'khirul bayani an waqatil haja bai halatta annabi yake karantar da mata in abun haramun ne ina fatan ganin abin da kyau yanda yace kaza haramun ne kaza haramun ne ya kamata yace mata masu al'ada haramun ne ku karanta qur'ani abu na farko kenan abu na biyu hadisa ta bada cikin sahihul bukhari na aisha Allah kara mata yadda a lokacin da suka tafi aikin haji da manzon Allah alaihi salatu wassalam da sahabbai hajjatul wada Nana Aisha da kanta tace da muka zo wuri kaza sai al'ada ya zo min Nana Aisha sai ta fara kuka tana kuka saboda bakin cikin za a je aikin haji al'adan ta yazo zai kawo mata matsala sai annabi ya ce da ita karki bakin ciki wannan abu ne da Allah ya wajabta akan mata ƴaƴan annabi Adam duk mace tana wannan abu sai ya ce ta if'ali ma yaf'alul haju ghaira Allah ta tufi bil bait duk abinda mai aikin haji zai ke maki sai dai karki dawafi a dakin Ka'aba kun gano wannan abin da kyau yace a duk abinda mai aikin haji zai yi in banda dawafi a Ka'aba komai ki malami suka ce daga ciki akwai karatun Qur'ani da sai yace kuma karki karanta Qur'ani ban gane ko kun gane ba nan ma bai ga mata wannan abun ba kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa malami suka ce mai al'ada takan zauna kwanaki mai jinin biki kwanaki da yawa sai a ce ta daina zuwa makaranta kar ta karanta Qur'ani suka ce wannan ya saba da shari'an da annabi ya zo da shi kun gano wannan abin da kyau kamar an discriminating mata kenan to saboda abun su abu ne na kwanaki ba dai yake da janaba ba shi janaba abu ne na kankanin lokaci sai aka haramta amma al'ada da biki yana daukan kwanaki yasa musulunci ya halatta musu karanta alqur'ani wannan shine zance mafi karfin dalili kun fahimci wannan abin da kyau insha Allah Allahumma amin kana rasulullahi yadhkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyanihi to anan wata matsala da za a ce kaman malamai da suke karantar da mata a cikin masallaci to ina halaccin su shiga masallaci kuma suna da al'ada ko suna biki ya halatta ko bai halatta ba ban gane ko kun gane ba shi kuma ya halatta zance mafi inganci ya halatta da dalili guda biyu dalili na farko ya zama ita ce mai karantarwa ko ita ce daliba ina fata an gane ba kawai ta zo masallaci ta zauna ba wai wani babu dalili ba kun gane wannan abin da kyau akan wannan malami suka ce ya halatta saboda ba taba samun nassi guda ɗaya da annabi ya hana mata shiga masallaci don suna al'ada ba ina fata an gane hatta nana Aisha Allah ya kara mata yadda akwai lokacin da tana al'ada annabi ya ce mi komin abu kaza to wasu malami suka ce abun yana cikin masallaci ne kaman daidai inda annabi yake sallah domin daga ɗakin nana Aisha in ya fito kan iya shiga masallaci in ka je masallaci annabi za ka ga inda abun yake daga cikin gidanki zaka shiga rauda to sai ta ce ina al'ada bani da tsarki ce al'ada ai ba a hannunki yake ba ina fata an gane sai ta shiga ta dauko mishi alayyi halin ya halatta mace ta shiga masallaci tana al'ada in akwai dalili kun fahimci wannan abin da kyau wato musulunci abu ne mai sauki amma ga wanda Allah fahimtar da shi wannan shine rajihin kauli insha Allah malai ce babul khatami yakun fihi dhikrullahi ta'ala yudkhalu bihi alkhala'u amma kar ku manta na ga muku amma saban malikiya fa ba su yadda ba an gane ku ki za ka gani daga malami da sauransu amma a can in kai nisa a malikiya sai ga akwai wanda suka amince dan malikiya akwai mutaqaddimun akwai mutaakhirun ina fata an gane mutaakhiruna na malikiya galibin su ba su amince ba amma mutaqaddimuna magabata na can sun sallama wannan fatawan insha Allah malai ce babul khatami babin da ke magana kan hukuncin zobe shine al khatam yakunu fihi dhikrullahi ta'ala ya kasance a jikin zoben akwai sunan Allah, akwai ambaton Allah da aka rubuta a jikin wannan zoben. Yudkhalu bihil khala'u, za a shiga ban daki da shi. Kana da zobe a jikin shi kila akwai Allahu, an gane ko? Ko kana da agogo a jikin shi akwai Allahu ko akwai Muhammadu Rasulullahi misali alaihi salatu wassalam, ya halatta ka shiga ban daki da shi ko bai halatta ba? Shine zamu ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddathana Nadhr bin Ali an Abi Ali al-Hanafi an Hammam an Ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas qala, an karbo daga Anas dan Malik Allah kara masa yadda. Nadhr ibn Ali yace daga Abi Ali al-Hanafi, sunan shi Ubaidullah ibn Abdul Hamid Abdul Majid, sannan yace an Hammam shine Hammam ibn Yahya, sannan an Ibn Jurayj sunan shi Abdul Malik ibn Jurayj al-Makki, daga Az-Zuhri Muhammad ibn Shahab Az-Zuhri kenan, daga Anas dan Malik qala, yace Anas ibn Malik na ga muku yana cikin sahabban da suka fi kowa sanin sirrin cikin gidan manzon Allah alaihi salatu wassalam, a cikin sahabbai, in dai ba matan annabi ba, yana cikin maza da suka fi kowa sanin labarin cikin gidan annabi. Saboda me yana shiga ko ina a cikin gidan tun yana dan shekara 10? Kale yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya kasance alaihi salatu wassalam, idza dakhala al-khala'a, idan zai shiga bayan gida, wada a khatamahu, yana ajiye zoben shi, baya shiga da shi. Kala Abu Dawud, Abu Dawud yace hadha hadithun munkar, yace wannan hadisi ne munkar. An gane ko? Yace hadha hadithun, hadha mubtada kenan ko? Hadithun khabar mubtada, amma wani wasu malami hadha ba mubtada bane ba, yace da kai ha harfu tambihin mabani ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi, za ithmul ishara shine mubtada din. Kama a ce kaga ko kuma jimana, in ka waigo a ce za, to ka ce wannan hadin ba ta cikin hukuncin mubtada. Munkar ya zama na'at, yace wannan hadisi ne munkar, hadisi ne wanda yake munkar. In an ce al-munkar yuqabiluhu al-ma'ruf, ku rike wannan abun da kyau. In an ce hadisi munkar, in an ce menene kishiyar munkar, ka ce al-ma'ruf. Hadisi munkar kishiyansa al-ma'ruf, me bambancin su? Suka ce hadisi munkar shine hadisin da a samu rawi ya ruwaito shi shi kadai, amma sai ya zamto kuma bai kai matsayin da zai dauki ruwaya shi kadai ba. Wal munkarun fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda, a samu ni rawi shi kadai ya ruwaito hadisi, wanda amma matsayin shi a wajen malama hadisi bai kai ya kade ta da hadisi shi kadai ba, yana bukatan wadanda suka goyi bayan shi a ce wani ya ruwaito, wani ya ruwaito, wani ya ruwaito. To al-ma'ruf hadisin da mutane da yawa suka ruwaito kuma sukat amuntattu, sai aka samu wani kuma shi kadai ya ruwaito ya saba musu, to shine al-munkar. To sai malamai suka ce Imam Abu Dawud yayi kuskure, in ji malaman hadisi ba an ji ne ba. Ku gane wannan abin da kyau, manyan malaman hadisi tun sanin shi fa ba wai nayo ba, suka ce yana cikin inda suka kama Abu Dawud da kuskure. Ku fanci wani abu guda daya, duk abin da aka ce maka ba annabi bane ba, to za ka yi kuskure. Kun gane wannan abin da kyau, duk wanda ba annabi bane ba zai iya kuskure. Wannan zai saka gane cewa dan malamin ka yayi fatawa ya ce ba a kaza, wasu suka ce ana yi, kai tada da jijiyan wuya, rashin hankali ne wannan abu. Kun fahimci wannan abin da kyau? Shi kadai ya saba duniya kuma ku ce a bi shi, shi waye? Ba zai yi ba, mishmaqul in ji larabawa, abu ne da yake la yuqal. A nan suka ce wannan hadisin me yasa Abu Dawud yace da shi munkar, suka ce Hammam, in kun duba cikin sanadin akwai an Hammam, to shi wannan Hammam din shi kadai ya kadaita da wannan ruwayan. To Hammam kuma suka ne a wajen malaman hadisi, sai suka ce kamata ya ce haza hadisun shazun, hadisi ne shaz. Kun gane ko? Shi kuma hadisi suka ce da shi hadisi shaz, ba na so na shiga cikin abun sosai na rikita mutane, in suka ce wannan hadisi ne shadhun shine as-sika yukhalifu as-sikat suka ce ma yukhalif sikatun fi hilmala fashadh wal maqlubu qismani tala a cikin baiti hadisi shaz a samu wani amuntaccen malamin hadisi sai ya saba wasu amuntattu ƴan uwan shi to sai a ce wannan hadisi ne shaz wato ya saba wa ƴan uwan shi za a dauki na masu yawan abar mishi nashi amma ba munkar ba munkar yayi muni kun gane ko amma sai shi munkar wanda ke ba amuntacce ba ya saba amuntattu kun gane bambancin abun in aka samu wanda ba amuntacce bane a wurin malaman hadisi sai saba wasu amuntattun malamai a ce haza hadisin munkar amma in amuntacce ne saba amuntattu sai a ce shazun to wannan hadisi ne shaz Abu Dawud sai kira shi da munkar suka ce kuskure ne haka manyan malaman hadisi suka faɗa nada da ne yanzu insha Allah wa innama sai ce abun sani yu'rafu an ibn Jurayj abinda aka sani daga ibn Jurayj an Ziyad ibn Sa'd an Az-Zuhri an Anas ta wannan sanadin shine annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cha annabi ya kasance ittakaza khataman min warqi yana da ya sunan shi zobe na azurfa ittakaza khataman min warqi ya riki zobe na azurfa thumma alqahu sai wurgar da shi daina amfani da shi me ma'anan wannan magana annabi yayi zobe na azurfa sai sahabbai kowa sai dinga yin zobe na azurfa yana sawa kowanne sahabi ko kai ne ba za ka yi ba da sun ga annabi da abu kawai kowa sai fara yi ba sa ce masa ma saboda me da wanda yake da hali da wanda zai ciyo bashi da kowa ma sai yayi annabi sai cire sai aji sai daina amfani da shi shine hadisin da ya inganta amma ba wancan na farkon ba to anan sai malamai suka ce annabi yana da zobe wanda yake a jikin shi an rubuta Muhammadur Rasulullahi alaihi salatu wassalam dalilin da yasa wannan zoben shine yana rubuta wasika zuwa ga wasu sarakuna a Farisa da Rome da wasu manyan kasashe sai aka ce da su ai su idan aka yi wasika babu stamp ba sa karba annabi kuma kun san baya rubutu sai aka ce to a masa zobe wanda yake a jikin shi a rubuta sunan shi Muhammadur Rasulullahi alaihi abdul salatu wa tamtasilim idan aka rubuta wasika to wannan zobe shine stamp din shi idan aka sa shi a cikin kamanta wala sai ai haka sai sunan sai ya fito sai ya buga kenan ko to wannan zoben shine abin da ya tabbata amma cewar in zai shiga ban daki yana cire shi ya ajiye babu hadisin da inganta akai to anan sai malamai suka tattauna suka ce me hukuncin mutumin da yake da zobe ko agogo ko hula ko wani abu akwai sunan Allah a jiki ya halatta ka shiga da shi ban daki ko bai halatta ba saboda me ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba saboda me ko haka kawai bai halatta babu dalili na'am ne dalilin muke so mu jaye malamu fiqhu sun ce yanzu ma abinda malamai suka ce shine idan akwai yiwuwar ka cire shi ka ajiye shine abin da ake so kaman a gida ko a office ko a shago ko wani abu amma sai ka je wurin da yake babu aminci agun kana da agogon ka mai tsada ka cire ka bada ajiya kafin ka fito me zai faru ko ka fito da shi ka ajiye a bakin banɗaki ka shiga ka ce ai ba mai dauka saboda imani zai yi suka ce a wannan lokacin ya za ka yi suka ce sai ka cire shi sai ka sa aljihu shikenan in hula ce ma an rubuta sunan Allah a jiki misali cire hulan ka sa ta aljihu a wannan babin laruran ya halal suka ce domin an samu a tarihi akwai kasashen da suke da kudaden da akwai sunan Allah a jiki kuma ana shiga banɗaki da kudi kun fahimci wannan abin da kyau kana da rafin ka na 1000 baka shiga ban daki ka dara 1000 mu akwai sunan Allah a jiki sai ka cire ka ajiye a bakin ban daki public toilet zai yi ba zai yi ba wai ce musamman a Najeriya ne ina fata an gane to akan wannan malamai suka ce musulunci baya ainihin janyo maka asara. Wannan alarura ya halatta ka shiga da shi bandaki. Kun fanci wannan ku gane bambancin abun? Duk abin da kake da shi sai ka cire ka sashi aljihu. Shikenan. Misali kaman kana da waya sai zama a fuskan wayan ka misali akwai sunan Allah a jiki. Ka sa akwai wanda za ka ga wayan su haka yake. To ya za ka yi ka shiga bandaki da ita? Idan a gida ne kar ka shiga bandaki da ita. In kuma a wurin da yake babu aminci ba wanda za ka ba ajiya sai ka ainihin haka shikenan hasken ya dauke yayi sai ka shiga da shi bandaki ya fito fili ko wannan shine zance mafi inganci insha Allah. Babul istibra min albaul mallai yace babin da yake magana akan al istibra sarkakuwa min albaul daga fitsari. Al istibra shine ka tabbatar da fitsari ya gama fita daga jikinka kafin ka sa kaya. Ka tabbatar fitsari ya gama fita daga jikinka kafin kai sarki shine al istibra'u. Ke yasa masu ainihin idda na istibra yake kiran shi da al istibra'u. To al istibra min al bawl shine tabbatar da fitsari ya gama fita daga jikinka kafin mutun ya ainihin sarki. Akwai wani malami ya taba cewa wa in kana da waya akwai Qur'ani a cikin haramun ne ka shiga da wayan bandaki. An gane ko? Aka ce saboda me ce? Saboda akwai Qur'ani a ciki. Aka ce to malai ai akwai aramomi da kansu da zuciyarsu akwai Qur'ani ya za su shiga bandaki. Ko ba haka ba? Yace kai wallahi fa haka ne. Kala haddathana Zuhair ibn Harbin wa Hannad ibn Sarihi kala haddathana Waqi'un قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال yace an karba daga Abdullah ibn Abbas wannan hadisin duk wanda sunan shi shigo a cikin wannan sanadin ashabu kutubu sittah duk sun yi ruwaya a gunshi. Ina fata an gane. Al-A'mash shine Sulaiman ibn Mahran waki shine waki ibn Jarrah. Abdullah ibn Abbas yace kala marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala qabraini yace annabi ya wuce wadansu kaburbura guda biyu alaihi salatu wassalam fa qala sai yace innahuma tabbas su wadannan kaburburan guda biyu yu'adzabani ana musu azaba yanzu haka azaba ake musu wa ma yu'adzabani fi kabirin ba kuma ana musu azaba ne akan wani abu wanda yake mai wahalan su aikata ko su kiyaye ba a lokacin da suke rayi. Shine fassara na farko da malami suke mishi suka ce wa mayu azabani fi kabirin ai wa mayu azabani ba ana musu azaba bane ba fi kabirin cikin wani abu mai wahalan aikatawa amma sun gagara aikatawa ba wani abu bane mai nauyi shine fi kabirin. Wasu malami suka ce fi kabirin ba wani abu bane wanda a wurin su mai girma ne alhari a wurin Allah mai girma ne duk wannan fassara kuma zai shiga sai ce amma haza amma kun ga shi wannan kabarin ya nuna ɗaya daga ciki fa kana la yastanzihu min albawl ya kasance baya tsarkake jikin shi daga fitsari a lokacin da yake fitsari la yastanzihu baya tabbatar da fitsarin ya gama fita kawai tsarke sa kaya tashi tafi shine laifin shi sai ce wa amma hadha amma shi dayan kuma fa kana yamshi bin namima ya kasance yana yawo da annamimanci a tsakanin mutane yaje can yace kaza aini hada husuma hada wuri kenan ko shine annamimanci. Wani daga cikin magabata yace shi annamimi yana iya haddasa fitinan da matsafi a cikin wata guda ba zai iya ba yace a cikin kankanin lokaci idan ya bugi can ya hada ta hadu kawai sai ka ji an kama yaki ai shekara da shekaru ana gaba alhali kuma duk abin da ya shirya ƙarya ne. To sai annabi yace shi wannan ana masa azaba ne saboda me? Saboda yana yawo da annamimanci. Thumma da'a annabi sai kira ce a kawo mishi thumma da'a bi asibin yace a kawo mishi ainihin reshen dabino shine asiba yace a kawo masa reshen dabino ra'ubin danye wanda bai bushe ba da aka kawo fashaqahu annabi sai tsaga shi gida biyu fashaqahu bisnaini ya raba shi gida biyu thumma garasa ala hadha wahidan sai kafa tsagi dai akan wannan kabarin wa ala hadha wahidan tsagi dai ma akan wannan kabarin wa qala sai annabi ya ce la'allahu litaraji kenan annabi ya ce ina addu'a ina fata ina sa rai ina roƙon musu Allah yukhaffafu anhuma Allah ya sassauta musu azaban da yake musu malam yayi basa matukar waɗannan abinda na kafa ba su bushe ba kun gano wannan abin da kyau yace matukar wannan ababan da na kafa guda biyu nan ba su bushe ba to ina sa ran za a sassauta musu azaba to idan suka bushe ba za a ci gaba da gashi kenan to anan malamai suka ce Abdullahi bin Abbas yace muna cikin tafiya kawai sai annabi ya tsaya ya ga wasu kaburbura guda biyu sai yace da su waɗannan kaburburan guda biyu yanzu haka azaba ake musu ya aka yi sani na haba abu mai sauki wahayi aka mishi mana mala'ika jibrilu ko ya zo ya sanar da shi aminullahi yace waɗannan kaburburan ana musu azaba to ku kalli wani abu ku san annabi mai rahama ne lokacin da aka sanar da shi in kai ne fushi zaka yi rabu da su masiyata ba sun ismin da'a ba ko ba haka bane ba amma shi bai wannan ba take sai nema musu mafita ya Allah sassauta musu bai ce ba ai sun saba mini ne a ƙara musu azaban ma kaga bambancin shugabancin manzon Allah da shugabancin waɗancan alaihi salatu wassalam ko ba haka ba waɗancan ne ko waɗannan sai gaggawan nema musu mafita abu na far abu na biyu malamai suka ce kai ma ya halatta kai irin wannan ka je ka balli ganyen a ya sunan shi reshen da biyu ne ka kafa akan kabari ka ce ina fatan a sassauta musu azaba saboda me suka ce waye ga maka na musu azaba a in dan uwan shi ji labari ma sai yana karfin shi ya kare kun gano wannan abin da kyau aka ce baya halatta annabi ma wahayi aka mishi ina fata an gane Allah cikin alfazaji cikin ishiriniya yace nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarrafu yace annabi ba tare da wahayi ba ba abin da zai sarrafawa in ka ce kai annabi ne to a maka wahayi matukar ba a maka wahayi to ƙarya kake to Abdullahi bin Abbas yace annabi sai ainihin addu'a yayi fatan a sassauta musu azaba matukar waɗannan abubuwan ba su bushe ba sallallahu alaihi wasallam qala hannadun hannadu yace daga cikin masu ruwayan hadisin yastatiru makana yastanzihu duk ma'anan shi guda daya kun san an ce annabi ya ce amma hadha fa kana la yastanzihu min albauli a ruwayan hannadu sai ce amma hadha fa kana la yastatiru min albauli shi kuma ruwayan shi la yastatiru min albauli baya kare kanshi daga fitsari fitsari na taba jikin shi a lokacin da yake fitsari baya samun wuri mai kyau ya fitsari inda ba zai na ainihin watsuwa a jikin shi ba kun san mun karanta a baya ko annabi ce za ka yi fitsari ka samu fitsarin ka wuri mai kyau inda ba zai na bata ma jiki ba qala haddathana usman ibn abi shayba qala haddathana jarirun am mansurin am mujahid ali ibn abbasin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعناه yace an kawo wata ruwaya daga Abdullahi bin Abbas ta wata hanya daban daga Usman dan Ibn Abi Shayba sunan shi Muhammad bin Ibrahim Ibn Abi Shayba yace haddathana jarirun jarir ya ba mu labari shine jariru Ibn Abdul Hamid Az-Zabbi yace am mansurin mansur ibn al-Mu'tamir al-Makki al-Kufi daga Mujahid ibn Jabar daga Abdullahi bin Abbas alin nabi daga annabi yace bi ma'anahu malami suna da kalmomi guda uku akwai bi mislihi akwai bi nahawihi akwai bi ma'anahu irin wannan kenan in suka ce an ruwaito alin nabi bi mislihi ya zama lafzan wa ma'anan iri ɗaya ne da lafazin hadisin da ma'anan hadisin babu bambanci. Annabi ya ce wani zo, kaga ma'ana guda ɗaya ne. Haka na faɗa, haka wannan ya faɗa, haka wacce a ce bi mislihi. Amma sai ni na ce annabi ya ce wani zo, sai kai ka ce annabi ya ce wani taho, kaga lafazin daban-daban amma ma'ana fa, sai a ce bi nahawihi. Ina fata an gane. Amma sun ce bi ma'anahu, da lafazin da ma'anan akwai ɗan bambanci, sai dai suna da ɗan kamanceceniya, shi ne bi ma'anahu. Kala ya ce la yastatiru min baulihi, wa kala abu mu'awiya yastanzihu, duk yana maimaita abin da muka karanta a bayani. Kala haddathana musaddadu ibn musarhadin, kala haddathana abdul wahid ibn ziyadin, kala haddathana al-a'mash an zaid ibn wahab an abdul rahman ibn hasana kala yace in talaqtu ana wa amr ibn al-as, shi wannan abdul rahman ibn hasana yace in talaqtu ana damirul fasli kenan, yace da ni da amr ibn al-as mun tafi ila annabi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, da muka tafi wurin annabi ba kharaja sai annabi ya fito, wa ma'ahu daraqatun, tare da annabi akwai garkuwa. Kun san garkuwa ko? Aturs. Garkuwa kala biyu ne, akwai ce ake amfani da ita ana kare kai a lokacin yaƙi, wannan ta ƙarfe ne, za ka ɗaga ta ake suna karewa, amma harbi da kibiya ko an kawo sara. Akwai kuma wacce ɗaura ta ake a jiki. Ina fata an gane, saboda harbi. To duk sunansu garkuwa da Hausa. To yace annabi sai fito, ma'ahu daraqatun, akwai garkuwa a tare da shi. Sun mastatara biha, annabi sai ainihin yi sutura da ita, ya je tsuguna zai fi tsari, sai sanya wannan garkuwan sai ainihin kare kanshi. Sun mabala, sannan sai annabi ya fi tsari alaihi salatu wassalam. To fa kullna, sai muka ce da shi Abdurrahman ibn Hasana da Amr ibn As, ya suka ce unzuru ilaihi, ku kalle shi, yabulu kama tabulul mar'atu, yana fitsari kamar yadda mace take fitsari. Wannan magana ta yi nauyi ko ba haka ba? Ya za su ga annabi wannan magana? Suka ce unzuru ilaihi, ku kalle shi, yabulu kama tabulul mar'atu, yana fitsari irin yadda mace take fitsari. Fa sami'a dhalika, sai annabi ya ji wannan magana. Fa qala, sai annabi ya ce, bai tsawata musu ba, bai zage su ba, bai tsine musu ba, bai ce a kamo su ba, ya ji ya yi maganganu a kanmu, a ji babu wannan abu. Ina fata an gane. Sai ya ce alam ta'lamu, shin ba ku sani ba, ba ku da labarin malaki sahibu bani Isra'il, abinda wannan mutumin dan banu Isra'ila abinda ya faru da shi? Ba ku sani ba, ya ce kanu su Yahudawa sun kasance, idan asabahumul baulu, idan fitsari ya samu ɗayansu, fitsari in ya taɓa tufan wani daga cikinsu a ainihin shari'an da ta gabata, kataku ma asabahul baulu minhu, hukuncinsa shine ka yanke wannan wurin da fitsarin ya taɓa. Fitsari in ya taɓa riganka, sai dai ka sa wuka ka yanke wurin, ba ruwan da zai wanke shi. Wannan shine shari'an ainihin baya. Sai ce fanahahum, sai shi wannan mutumin, wani mutum ya zo ya hana su, ya ce dala ku daina, kuna wahalar da kanku, wannan dokan ta yi tsanani. Fa uziba fi kabrihi, sai aka azabtar da shi cikin kabarin shi akan wannan kalman da yi, saboda ya hana su aiki da dokan Allah. To a cikin hadisin akwai abubuwa kamar haka. Abu na farko shine su waɗannan sahabban guda biyu, Abdurrahman ibn Hasana da Amr ibn As, sun zo wurin annabi alaihi salatu wassalam, sai annabi ya fito, sai suka bi shi ya je har misali bayan gari ko makamancin haka, tare da shi akwai garkuwa, sai ya sanya ya zamo shamaki ko ya kare kanshi, ya tsuguna ya fitsari. Sai suka ce ku kalle shi yana fitsari yadda mata ke fitsari, saboda me? So al'adarsu na jahiliya, namiji zai fitsari baya kare kanshi, mata ne ke kuya in za su yi fitsari. A lokacin malamin suka ce ɗayan biyu ne ya faru a nan, in ma lokacin ba su musulunta ba, ko kuma sababbin musulunta ne. Kun fahimci wannan abin da kyau? Akwai jahilci a tattare da su, saboda sababbin musulunta da larabawan ƙauye in suka zo gun annabi ana kwama chala za su faɗi abin da in wani sahabi ne ya faɗa kafirci ma zai amma su akwai uziri na jahilci da kauyanci sai annabi ya rabu da su wanda ya zo masallaci yafi tsari ana zaune fa ana karatu kawai ya koma gefe ya fara fitsari sahabbai suka yi ca akan shi annabi ya ce ku rabu da shi ga mafitsarin ka ci gaba ranka ya dade kuma sai ya ci gaba ya fitsarin shi ya more annabi ya ce ku je ku ebo ruwa ku zuba a wurin shikenan sai ya ce to zo nan wurin an gina shi ne saboda sallah da zikiri da kaza ba a fitsari ana ya ce kaga mutumin kirki waɗancan kula ta min ihu to ni ina na sani kun kwance wannan abin da kyau to annabi ya yi tagamawa da irin wannan abu to anan ma malaman da suke sharhin hadisin suka ce sun san a al'adar su na Laraba me namiji zai wani kuwe dan zai fi tsari ai mata ne suke kuya dan me annabi ke kare kanshi to akwai jahilci sababbin shiga musulunci ne kun kwance wannan abin da kyau da in ba haka bole sai ya juya hadisin ya ce ai ga abin da sahabbai suka yi musamman ma makiya sahabbai an fanci wannan abin da kyau kala abu daud قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى في هذا الحديث قال جلد احدهم ابو داود yace akwai ruwaya daga mansur daga abi wa'il shine shaqiq ibn salama daga abi musa ash'ari fi hadha alhadisi a cikin wannan hadisin kala sai yace jildi ahadihim ai idha asaba jildi ahadihim albawl idan fitsare ya samu fatan dayan su wato ko fatan jikinka fitsari ya taba sai ka samu dutse kakanka ne har sai yayi jini to da tsabin bala'i wa qala asim an abi wa'il an abi musa an nabi qala jasadi ahadihim duk abu guda ɗaya ne amma a ruwayan asim daga abi wa'il daga abu musa al-ashari daga annabi yace jasadi ahadihim jikin ɗayan su kaga da fata da jiki duk abu guda ɗaya ne mala yace babul bauli qa'iman kaga wannan yana nuna maka rahama da annabi zo mana da shi kenan annabi ne mai rahama shi yasa wani gwamna an gaice shi taro bai je ba sai aika wani wakilce shi yaje zai anan a arewa fa gwamnonin arewa inda zaka san akwai matsala wakilin gwamna ne ya tashi zai jawabi yace to muna gode wa Allah da ya sanya rukunan musulunci guda 50 wani yace mun shiga uku biyar din ba mu kare balle 50 ban gane ko kun gane ba zaka sha mamaki da waɗannan mutane sai in kaji sun karanta ma Fatiha wallahi tallahi Fatihan su ma yanda ka san Allah ya sauke wato duniya aka sa a gaba babu addini a gaban su babu Allah illa qalilan minhum a cikin su akwai waɗanda suke kokari wajen koyan addini to duk abin da zaka yi kai kokarin ka fahimci addini kafin ashawagil jammatun kafin shagulgulan duniya suke waye ka akalla wanda yake basis a ce baka sani ba rukunan musulunci guda biyar a ce Fatiha mai kyau baka iya ba ai an samu matsala duk matakin da ka taka a duniya wallahi kai hasara matukar baka san addinin ka ba to baka da amfani zuwa duniya Allah ya sauke babul bauli qa'iman mala yace babun hukuncin yin fitsari a tsaye ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wane ce na kala haddathana hafs ibn umara wa muslim ibn ibrahim kala haddathana shu'ba wa hawala sanad kala wa haddathana musaddad kala haddathana abu awana wa hadha lafz hafs an sulaymana an abi wa'il an hudhayfa kala an karbo daga hafs ibn umar daga muslim ibn ibrahim kala duk waɗannan malaman abu daud ne kala su biyun sun ce kusa larabci yana da wannan abun ko akwai daya akwai biyu akwai jam'i duk duniya larabci ke da wannan abun ina fata an gane suna da mufrad singular kenan suna da musanna wanda bashi da suna sannan suna da plural da shine jam'i kowanne yare daga daya sai jam'i amma larabci akwai daya akwai biyu akwai jam'i kala guda daya kala guda biyu kalu daga uku abun da yawa ko ba haka ba amma ya ce sun ce na ce mun ce babu guda biyu haka ne ko ba haka ba haka yake a turanci haka yake a sauran yarurruka to yace haddathana shu'ba shu'ba ya bamu labari wa hawala sanad haddathana musaddad wannan ha'un da aka rubuta ma'ananta ya kawo hadisin ta hanyoyi guda biyu da ya kawo na farko yace ha ma'anashi hawwala ya juye sanadin zuwa ga wani hanya kuma daban shine wa hawwala sanad sai su rubuta maka ha'un kawai ban gane ko kun gane ba shine wa hawwala sanad qala wa haddathana musaddad qala haddathana abu awana wa hadha labzu habsin an sulaimana an abi wa'ilin an khuzaifa qala shi wannan abu awana sunan shi wadah ibnu abdullah al-yashkuri al-wasidi khuzaifa dan yamani qala yace ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallama subaqat qaumin annabi yazo wani bola shine subada juji a wata unguwa ko na wadansu mutane fa bala qa'iman sai fitsari sai a wannan wurin Huzaifa yace a gaba na akai wannan abu da ya gama yayi sarki thumma da'a bi ma'in sannan sai aka kawo masa ruwa ya alwala fa masaha ala khuffaihi sai ya shafa akan kuffin shi bai cire ba wannan sai mun je babin alwala zamu karanta waɗannan matsalolin shafa akan kuffi shafa akan safa ya halatta shafa akan takalmi wanda yake da wahalan cirewa kamar takalmin sojoji ko makamantan shi da jami'an tsaro ya halatta su in duk sallah sai sun cire za su yi alwala ko ya halatta su yi shafa akai su sallah haka duk wannan zamu karanta gaba insha Allah to yace annabi ya zo shi wajen ata subada ta qaumin ya zo juji ko bola na waɗansu mutane sai ni ne fitsari fa bala qa'iman ya zanto wurin bashi da kyau da zai tsuguna ina fata an gane annabi sai fitsari ya tsaye nana Aisha tace duk wanda yace annabi ya fitsari ya tsaye kariya yake inji nana Aisha an gane ko tace wala tusaddi kar ma ku gaskata shi wala tusaddi uhu tace kar ma ku gaskata shi saboda me bata taba gani ba ina fata an gane waɗanda suke waje fa sun gani to sai malamin suka ce al'adan annabi shine fitsari ya tsuguni amma idan bukata ta kama wurin bashi da kyau ko akwai bukatan a yatsa ya halatta annabi yayi ne dan karantarwa kun fahimci wannan abin da kyau ke yasa babu bukatan yayi shi a cikin gida sai yayi shi a waje dan sahabbai su gani kun san mu a gunmu fitsari a tsaye sai a ce na arna ne ko to idan ka je hatta a masallaci a wasu kasashe wurin fitsari a tsaye yake yin shi ka je su Misra da wasu wurare na eh kasan a kudu ma haka ne ina fata an gane in ka je masallaci Abuja ma akwai National Mosque sai ga an yi wajen fitsarin a tsaye kawai zaka yi shi to a takaice annabi yayi ne saboda halattawa kar wani ya fitsari a tsaye ka ce mishi ya kafurta ko kuma maki musulunci na ya halatta ko makka ka je akwai wuraren fitsari a tsaye a ainihin harami insha Allah amma abin da yafi a tsuguna in akwai bukata kuma ya halatta kun gane bambancin akwai bambancin ya halatta da kuma ga wanda aka fi so sannan kuma ka san inda zaka yi kar ka je wurin waɗanda ba su sani ba ka ya tsaye ko sallah ba za su bi ka ba kun gane wallahi ko sallah ba za su bi ka ba to wannan fitsarin arna yake arna ne daga Jos ina fata an gane to shi duk abin da zaka yi ka yi shi a wurin da yake akwai hikimar yin shi kamar musafaha ne ai ko ba haka ba assalamu alaikum ka ba akwai wanda ba za ka ba shi hannu ba haka ne ko ba haka ba mahaifinka ba za ka ba shi hannu ba ko kawunka ko ba ko amma in ya baka fa ya halatta ka karba to shine akwai halacci akwai kuma ya kamata da bai kamata ba kun gane bambanci qala abu daud qala musaddadun qala jabir yace abu zaifa yace fa zahabtu ataba'adu a lokacin da annabi ke fitsarin nan fa zahabtu sai na tafi inji shi sahabi Huzaifa kenan ataba'adu ina nesanta na bar inda annabi ke tafi can nesa fa da'ani sai kirani yace dawo hatta kuntu inda aqibihi har sai da nazo na tsaya daidai inda yake a cikin ruwaya ingantacciya na Imam Tabarani yace ya tsaya dan ya ainihin bashi kariya kamar da fadawa suke wa sarki in zai tashi ina fata an gane sai ya tsaya kamar ya juya in annabi na kallon nan yana fitsari sai shi ya tsaya kalli haka bi ma'ana ya bashi kariya kenan gashi kuma security ne at the same time ko ba haka ba shine ma'anan da yace ka dawo ka tsaya ka zamo mai gadi na kuma ka ainihin kare ni daga mutane babun mala yace wani babi fi rajuli yabul bilaili fil ina'i thumma yad'uhu indahu mala yace babin da ke magana akan hukuncin fi rajuli yabul fil layl fil ina'i mutun ya ajiye wata container ko wani gora a cikin ɗakin shi da daddare ya dinga fitsari a ciki saboda baya son fita ko saboda tsoro akwai insecurity ko ba haka ba ko ba haka ba ko kuma akwai wani dalili ko ana markamar karuwan sama kila tsakaninka da ban ɗakin kuma ya kai kilomita 1 ka san akwai irin wannan ban ɗakan sai in kafin ka fita kila ruwa ya maka duka kila ko kana rashin lafiya ba za ma ka iya fita ba me hukuncin ka aje wata container kai fitsari a ciki da safe ka je ka zubar ya halatta ko bai halatta ba yace thumma yadhuhu indahu mutun ya aje container a wurin shi a cikin daki yana fitsari qala haddathana muhammad ibn isa qala haddathana hajjajun an ibn jurayjin an hukaymah ibn umayma bint ruqayqa an ummiha muhammad ibn isa daga hajjaj bin muhammad al-masisi al-a'war an ibn jurayj daga ibn jurayj daga hukaymata wannan hukaymata majahula ce malaman hadisi suka ce bosanta ba ina fata an gane da wannan wasu malamai suka raunana wannan sanadin hadisin amma ruwayan ta inganta ta wata hanya amma ta wannan hanyar ita hukaymata din nan bosanta ba bintu umaymata bintu ruqayqa ita umayma bintu ruqayqa ita an santa sahabiya ce ana ummiha annaha qalat tace daga mahaifiyarta ta bata labari tace kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam qadahun annabi ya kasance yana da qadahun wani container ko wani abun da za a iya zuba abu a cikin shi ko wani gora ko wani abu min idanin wanda aka yi shi daga kututturen dabino sukan saka kututturen dabino sai container da shi shine idan ina fata an gane yace ya aje shi tahta saririhi a karkashin gadansa yabulu fihi bil layli annabi kan yi fitsari a cikin shi cikin dare amma wannan ya faru ne a lokacin annabi bashi da lafiya ina fata an gane a lokacin da annabi yake jinya wanda a cike tashi a yarsu bi ainihin tashi fa baya iya fita ko masallaci ma an kai lokacin da baya iya zuwa to ya aje container a cikin daki wanda aka yi shi daga idan shine kututturen dabino aka yi fitsari a ciki da safi sai a je azubar sallallahu alaihi wasallam hatta akwai wata ruwaya da fi ruwaya maqal akwai wata baiwa a gidan annabi wata aka bata ta je ta zubar da fitsarin tana fita kawai sai ta shanye fitsarin aka ce aka yi ta ce ana shanye annabi ya ce wuta ba zai ci naman ki ba aljanna wala shakka kenan ko saura minti nan minti biyu saura minti biyu na yace wai a matsayin wanda ya shafi tsarin wali ya shafi tsari ina fata an gane domin shi manzon Allah alaihi salatu wassalam duk abin da ke jikin shi albarka ne gumin jikin manzon Allah duk duniya ba turaren da ya kai shi kamshi gumin annabi ba duk duniya nana Aisha tace bata taba jin turare kalli larabawan da suke da turare mai kamshi fa tace gumin annabi kamshi yake fiye da almiski ina fata an gane shi yasa gashin annabi ana tabarruki da shi da takalmin shi akwai alkabban da annabi ke sawa da ya rasu ya bar duniya ajiye ta aka yi ajiya a ɗakin Hafsa in aka samu wani bai da lafiya rashin lafiya mai tsanani sai a ce a ja dauko alkabban sai a jika sai a bashi ya sha ya sha ya yi wanka wallahi ko menene sai ya warke wato annabi ba wasa bane ba shi yasa duk abin da ya shafi annabi ba a wasa da shi komai din shi albarka ne farcen annabi shi yasa idan annabi ya alwala ya gama ruwan sahabbai kokuwa suke tararruwan suke domin ka sha ruwan da ya taba jikin annabi ya fi ruwan zannan albarka wannan abu. Shi yasa duk wani abu mai albarka ya samu albarka ne da albarkan manzon Allah alaihi wassalatu wassalam. Hatta su sahabbai me yasa suka samu daraja? Saboda annabi ne. Hatta ahlul baiti dan me suka yi daraja? Kafin yazo suna da wani matsayi ne. Duk wanda ya samu daraja ya samu ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa hatta mu din da muke da daraja saboda me? Saboda annabi ne. Shi yasa al-Busiri a cikin al-Burda yake cewa bushra lana ma'ashara al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusul kunna akramul umami. Wai da Allah ya ce annabi shine akramul rusuli, ya fi kowane manzo daraja, sai aka ce mu ma mun fi kowace al'umma daraja. Albarkan wa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk abin da ya shafi annabi kar ka dinga furta kowace irin kalma a kai. Akwai ababen da ya shafi annabi ba a iya fassara su ma, ko kuma a yi ƙasa-ƙasa da murya. Amma yanzu a ta sake baki ana magana kan annabi ko abin da ya taɓa darajar shi ko ƴan uwan shi ko wane ne, akwai rashin tarbiyya a ciki. Ina fata fahimta wannan abin da kyau. Wannan shine abin da magabata suka gino a kai kuma suka ainihin ba mu tarbiyya, Allah ya musu rahama. Sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allahu. Sai daga lokacin yana karewa da wuri, me yake faruwa ne? Minti 55. Na, baba. Na. Na. Gaskiya ne. Na. Duk abin da ya taba jikinka na najisa in ka wanke shi a shari'ar manzon Allah shikenan ya zama mai tsarki. Ko jiki ne ko kaya ne ko menene. In aka wanke shi, kisa ko jini in ya taba kaya idan aka wanke shi da ruwa ya zama mai tsarki. Ko da alamun jinin bai gama fita ba. Ina fata an gane. Na, Malam Idris. Na. Na. Yace wai dabinon da annabi ya kafa akan kaburburan nan sun bushe ko sun ci gaba da rayuwa? Su sahabban ba su ba mu wannan labarin ba, ina fata an gane. Yawa, sahabban ba su faɗa ba, amma sun bushe ba su bushe ba, dabinon da yanzu babu shi a Madina. Ina fata ka gane. Da duk wata bishiyan da aka sani a lokacin annabi yanzu babu ita. Akwai bishiyan da annabi ya tsuguna a ƙarƙashinta aka yi sulhun Hudaybiyya. Sai na Umar ya ce a ji a sare bishiyar ma kar a barta. To da an koma ana bauta a wurin. Ina fata an gane, saboda kare tauhidin mutane. Sai na Umar ya ce a ji a sare bishiyar, mutane sun tare kawai ana neman tabarruki. To sai ya zama shirka sai ya fara shiga ciki. Sai ta sahabbai ba sa wasa da abin da zai taba tauhidin mutum. Na, Malam Idris kai ne na ƙarshe sai mu kulle. Na. Na. Now. Now. Yace wai idan mutum ya fitsari a tsaye kuma yana fallatsa jikin shi dama bai halatta ba. Ai inda zaka yi fitsari a tsaye zanto inda ba zai watsu maka bane ba. Ya zama kuma akwai dalilin da ya hana ka tsugunawa. Ko haka aka yi wurin kaman banda kan da muka faɗa, ko kuma wurin akwai najasa, in ka tsuguna nan ma akwai matsala. To sai ka san dabarar da zaka yi kai shi yanda ba zai bata ma jiki ba. Ai halacci aka ce dama saboda wani larura. Amma fitsari ya watsu a jikin mutum, ai mun karanta hadisi ko yana cikin abin da ke jawo azaban kabari, Allah ya kiyaye. Yawwa, kamar da na faɗa hukunce hukunce yanzu muka fara su. Nan gaba kaɗan muka shiga wani hukuncin sai ka ji kamar kanka zai fashi. Yau ba mun yi maganar karanta Qur'ani ga mai al'ada ba. Ina fata an gane da shiga masallaci. Wannan sun dinga zuwa kenan insha Allahu. اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت واجنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وانفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.